Takwana tana lazimi abo bawani arifi da bai samu ta goma shinka ba
lale marhamun da kai annabi shugaba habibi
yuma zan tsaya na roki salati ga shugaba jirgi mai kure gudu kai na kira da ja gaba da ahlai sahabi ba a taba yin kamar su ba ka sanya da fadima madaniya mukarima kwafa mai masa sallamar yabo salamun alaika kai dai Allah yake yabo salamun alaika hadi sannun ka sha yabo salamun alaika rahma lamba ta yabo salamun alaika mai alfadari ya shugaba ya shugaba ya shugaba barka da zuwa habibi rawanin kana kane barka da zuwa habibi mu hadi man kane barka da zuwa habibi mu sha'iran kane mu maka marhabun da sauka lale farin nuba ya shugaba ya shugaba
lale marhabun da kai annabi shugaba habibi
kama kona addini gashi kai so kowa kai yake tashela dunkan ka karaso dabbobi mala'iku junnu kowa yana taso su garanar da zaka sauka ayana jamul huda
lale marhabun da kai annabi shugaba habibi
bayanar ka duniya haske ne ga talikai yarhama ga al'umma mai janye duhu na kai mu dai mun yo fahari annabi na mu baya kai dumai son ka zai ji shaukin ayabe ka shugaba ya abin yabo ya abin yabo sallallahu alayka wa ala ahlika wa
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 sallallahu alayka wa ala ahlika wa sallim
tala al-badru alayna min thaniyati al-wada wajaba ash-shukru alayna mada'a lillahi da ayyuha al-mab'us fina jitta bil-amr al-muta jitta sharrafta lale marhabun da kai annabi shugaba habibi lale marhabun da kai annabi shugaba